Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da Kumaniya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 22 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu, barkamu da sake kasancewa da ku. Kamar yadda kuka sani, ni Hawawa Abdulkarim Young Pioneer ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, kasar Ghana. Shirin namu na yau za ku ji ci gaban tattaunawa akan muhimmancin baiwa 'yan mace ilimi. Bayan wannan kuma mu saurari irin gudunmuwar da wannan gwamnati ta baiwa matasa da mata. Sannan mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Wacce satin muka shiga wata makaranta domin tattaunawa da malaman makarantar akan muhimmancin baiwa 'ya mace ilimi da irin kalubale da ke dauke da karantarwar 'ya'ya mata. Yau ma muna tare da waɗannan malaman inda za mu ci gaba da tattaunawarmu. Wancan satin dai mun tsaya inda malama Bilkisu ke bayani irin yadda suke ɗaukan matakai idan ɗalibarsu ta kawo musu ƙarar za a mata auren dole. Bayan na tambaye ta ko shin sun taɓa yin nasarar ceto wata ɗalibar da za a yi mata auren dole, kamar yadda za mu sake maimaita wannan tambayar.
Allah gani, Allah gani, Rabbo gani abadana. Shiri na yau da gobe.
Mun taba solve wani ba mu iya mun succeed ba. Farkon ita yariyan ta bar mu san kaman ba ta so. Ba ta son aure. Esa based on ita abinda ta fadi ne. Don kin san koya aka je an so a ji na iyaye. To daga baya ba mu iya mun san ko su suka influence yariyan. Ita da kanta ta call ta fadi muna kaman lalle ita ke so a daura aure. Isa she bari manyan ma da muka kawo su shiga cikin lamarin a san yana da yi da parenting magana. Ana gwada ma wai da aka kawo an tun daura auren tun tana kankani. Isa wuri mutane mijinta ta girma. Amma she mu ba mu san aka ba. Mu muna gan dai yariya ne da take stay wuri mutane an kawo ta school. Amma she ba mu san kaman an tun daura wani aure. Tun tana kankanuwa. Isa da muka shiga ci muka kirawo manyan da su suke duban kai this girl child education nan, she muka gan kaman sun find ways and means. Ni dai aka ni na duke shi because mun so mu tanyi yariyan. Amma she at the end of the day yariyan da kanta na fadi muna kaman ita ke son aure. To wuri yayi kaman bamu da karfi kin gane. Isa dan kara kuma game da ita abinda Ruka ya ta fadi yanda damu ya muso gwanga ishunga. Ina gan kaman mostly ustaz ya made mention of talaushi. Isa da schools nan mu try mu sa skills training cikin gwada bin mu. Kinga ko this bead artifacts akwai yin paper bags nga muka samu ko mu teachers ba mu da wannan skill muka invite irin wadanga experts nga masu yi su train yaran. Ya bari wata ranar na mu ya mu create wani art center ne cikin school. Instead of yariya ta tashi school ta shiga cikin gari tana harakan maza, mu ya mu samu su cikin school. muna gwada musu wanga yake hannu mu iya mu sere a generate wani kudi a tattanyen yaran ga ta support su wurin ba su da shi mu ta support su wurin shani rigunan su sanitary pad especially sanitary pad din su dey want su ana take advantage do ita tana ga namiji yayi sai mini mini ya kula da ni kenan amma ba ta san nufin da shi ke yi ba muna na bukun nan kuma mu ta gwada musu wani skills kin gane muna saran yin wannan ya bar yaran nan in suka ta gida ma they are more engaged ina saran ba yara na artwork suje suna yin gida isa sometimes parents na iya call na su tambaye ni to artwork yana karu kan curriculum shi nace muna creative art ina karu cikin just a keep me she busy isa suna iya su yi ma akwai wanda tazo ta ce mini kamar madam abin ganga da nayin ya wani ya ga yayi mata ke waitasi nace that's good isa ki duba wanga muka yi muka polish up yaran gana da wadansu ababa sun zama suna yin su support kansu yayi kamar muna empower su su yi su sai ma kansu ba she lalle ehe
teacher da iyaye
iyaye kuma ma malumma mu duka
ina da wani karin bayani kadan ta bangare uwaye mata da suke rike da yara wurin neman ilimi ba su bar yaran mata suna karasa ilimin su kamar da muka yi magana da zu muka ce game da batun talauci akwai wasu kabilu sun doki awar da yariya mace a sauri ba ta gama JSS ko SS ta yawuri da sauri wato wuri ne wurin samun arziki da sauri ba wai kamar suna dokar yariya su bayar a auren da ita ba wani saboda addini ya ce wai kamar aure ya zama ibada ba wasu sun doki aure nan kamar fatauci ne da ke shigo ma gida wani alkhairi ko wani arziki to eh kuma mutum kuma kai haka nan kuma ka bata mustakbalin yariya bi mana ka bata mata future ta rayuwar ta gaba yo zamani ya zo ya kai yanzu atta matan musulmai da suke kulle an sare su a gida yo cikin gidan da suke suna kula da su da kansu rayuwar su yanda arziki zai shigo musu da shi wasu ma saboda haka nan rayuwa ya ba su hanya yanzu suna fita yawancin su wanda suke samu sauki yanzu shine wanda suka ilimi na dai kenan na biyu muna magana game da batun karatun mata musulmai abin ga Muslim Girl Child Education da sauransu ba za mu iya mu ci manufanmu ba fa shi dai mun gina makarantai yanmu namu kamar yadda muka samu wasu kanana kananan da ke yanzu akan ganda muke dabara da shi
an gina makarantai masu yawa
ina tunawa tsohon shugaban kasa Jarja Rawlings da ya zo kan mulki ya so ya aka ya suna shi aka jina muna ko aka kafa muna wanga wata kugiya da take kula da game da batun shani ilimi na rayuwa ilimi na boko na musulunci duka baki da shine Islamic Education Units bi mana makarantaya na Islama wanda ke tana karkashin hukuma yawancin wadannan makarantaya malumma ne kawai da limamai suke da wadannan makarantaya ba community suka gina musu ba ba hukuma kuma ta gina musu ba su suke da abin su shi hukuma ta kawo cicoci a zo a ba yara ilimi na zamani ana tafiyar da shi kadan ba mu yi mu ce kamar ba su yi komai ba Allah sa ka da alkhairi amma akwai wani abu kuma da na lura muna da kungiyoyi na musulunci da yau waɗannan kungiyoyi yau su samu arziki yana shigowa musu kasashen Larabawa rapportin da suke zanawa shine ababen ganda muke kallo balantanga game da batun shani ilimi yayan mu mata suna sawa cikin report amma ba mu gan taimakon da suke yi ba su da kaman alal misali kaman ita madam Barkishu da take zauna ka ni na yance ita ne na gan kaman cikin makarantar Islama na boko wanda ke take tare da kishi ta musulunci tana son ta ga yariya mace musulma ta inda ta kanga wannan yariyar na ta fita to amma waɗannan kungiyoyi na addini da dukiya masu yawa suna yana shigo musu kamar kasashen Larabawa su Kuwait da su Saudi ya kamaci su da makarantayya na Islama da ake gwada boko ya kamaci suna da alaka mai karfi tsakanin su da za su dunga taimako irin waɗannan matsaloli da muke fuskanta
mu duka da mun san kamar child marriage is illegal ne cikin ba gane ka dai ba sauran illegal ne kuma ka duba constitution kuma ka duba children's act kuma ina abolish wannan until yaron ya kai 18 years, ko yari entake 18 years, she wouldn't be permitted to get married. Ama sometimes faulting in after the get yari, because suna gan kama is rice yari then to yi so bada be posing to two one dangers, maybe early teenage pregnancy basu so one because suna gan kama kunye ne. So in the mijin ya zo ya ce ina son ya aure ta don yana da kudi, just ce sai su yadda tayi aure, maybe he would be their source of getting money or something like that, sun samu amfani. Kuma in ta ce ba ta yi, then they would tend to yi mata baki kaman su si ne mata in dai baki ba this in dai aka ya faru da ke. So if something like that should happen, ta fara face wani rat in her life, she ya kama alhakin parents in tana binta don ba ta bi umarnin su ba.
Misali yanzu ni yari a ne shekara 15 ina zuwa suku, she gida aka ce za a mini aure, ni kuma ban so, kuma aka kobe baki na kan zon gaya ma teacher na, don na gaya ma teacher na an kama na buga ni ko a mini auren dole, ya zan yi
as yari in school. Advice da dan bayar ne, do wanda e baki wannan traits ki feel free. Maganan da ki kika gan kaman in kika fadi gida be yi, teachers in ki especially teachers mata ni yare mace dai na fi son wadansu lamarin tan dan ta gan ina damun ta ta open up to female teachers. Amma female teachers kuma in ba su da common cikin school, don yawanci ana we halayyar mu wadansu matan bai bar yaran su ta kusa da mu, isa suna feel okay su ta fira da mazan, in ta san ako cikin mazan wanda ta yadda da shi ta fito fili ta fadi mai kaman abin da ke damun ta kenan, don in wannan ezo ko inda damu mu sebunta mun san yanda damu yi ticoci mu ako loss da yake maci mu bibisa, don kinga mu ma muna aiki karkashin manyan mu ne, ba mu ya mu take up wannan shede yayi as a teacher nan na da NGO nan da nike run, then na yin take up wannan issue based on NGO nan. Amma dan taken shi on the school side na ya kamaci in follow protocols na involve manyan, kuma manyan nan duka yanzu su duka sun their hands are on deck, suna son su gan kaman lele yaran matan nan sun samu kansu, especially in yazo shi yaran matan zongo ana gan kaman wadanga ma in kika kashe kanki kika gwada musu abu ma waste ne don tai aure. No, muna son mu gan yaran mu sun ci gaba, sun fi ma mu ticocin nan aka muke son mu gan su. Sai sa duk wanda ya threaten wata yariya mace wai kake je school, feel free, ni dan nana na yi available pa na support inta wadanda ya kamaci in gama ta da su duka su save inta tayi school ta yanda ya dace. Na yi ready
na da karin bayani game da zancen malama Rukayya da azun da tayi cewa kaman akowajo wasu kungiyoyi na hukuma da ke ba mata yancin kansu mun za ka musu masu auren aure. Abinda muke son iyaye su sani, gabanin dokokin wajo musuluncin da muke yi da su iyaye suka fahimci cewa aure fi ma yariya, to wannan musulunci ya nuna cewa babu tilasta yariya mace da yin aure. Auren da aka tilasta yariya ba da son ta ba ita da kanta tace tana son ba, musulunci ya haramta wannan aure. Kuma abin da ya zama haramu da musulunci bai yadda da shi ba, Allah bai yadda da shi ba, manzo Allah bai yadda da shi ba, ko da ma walla ana ko mummunan magana aka yi ma yariyan ba zai aiki da shi ba, bai zai aiki ba kuma bai zai tasiri ba. Dalili akan haka, mace budurwa yariya karama ta kai karawai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tace ubana ya mini miji ya doke ni ya ba wani diyan dan uwansa ya aurar da ni, alhali ni wannan diyan dan wannan ba su yi tsakanin kuma ban so, kuma an tilasta ni. Annabi ya ce mata, kin gan kiwaye kina da ababai guda biyu, cikin biyun nan kin yake aikata guda ciki, domin biyayyan iyaye zake ki bi wannan umurni, ko ku a kina da anya ki cancel ki kashe wannan aure. Musulunci ya baki anya ki kashe wannan aure, auren da aka yi ka tilas ba ki so, musulunci ya baki anya ko da an daure ki bara a bata wannan aure. Isa aure akan tilas ba aure bane, aure nan haramu.
Wani gargadi za ku yi ma yara gida? Malama Balkisu, yau cikin koyar da ilimi inda Allah ya kai ki har ya kai shugaban kasar mataimakin shugaban kasar Ghana ya miki alkawalin zai kai ki wurare ki karatu. Wannan abu an yi ne domin a karfafa wa yara mata su yi karatu ko baka. Wannan abin ya kike ganin zaki yake wayar da kan yariya ta dube ki in ya so ita ma ta samu haka.
Na gode kwarai. Wanga alherin da ezo hanyana na ce ba so guda kawai na tashi no na samu ba. Ya zo da hard work. Wani project ne da na doki na ajiye gabana nike so within the shortest time na launching shi in san kuma yanda dai in kamarin musulmai mu the female tag su ne priority na yanzu aka don an ce in ka educate namiji ka educate mutum guda amma kuma in ka educate mace ka educate duniya duka
muna godiya kwarai da wanga daman da aka bamu to gabanin dai mu kulle taron da ko wanga wato firan da muke yin ga ina da wani karin bayani shine game da batun har yau hankali na kan kungiyoyin musulman da ke kasan Akra musamman.
Shaki na bidan ya nuna kamar duk wani kungiyoyin musulmai da kuke Ghana da ma Afrika baki da duniya duka wanda ku Larabawa ke tallafa mawa kuma ku bar hankalin ku ya karkato kan ilimin ƴaƴa mata a inda kuke duk inda ka sinci kanka kai kungiya ne da Balarabe ke tallafa maka kakka manta cewa akwai yara mata da suke bukatar ilimi kuma ku karkatar da hankalinku kai kada ku dawoma kade kan gina masallataiya da sauran da dukkan marayu in ji sai akwai gargadi da zaki wa yaran matan mu
gargadin da dai ne shine mu dukkan mun san hard work pays without hard work baka samu abin da kake so so ya kamata iyaye mu mata da mazan duka su saki motion su kaman education is bad education ba shine lalle na mace tazo ta zauna class ta rika book teacher na gwada mata abu ba it can be a professional one ya yi kuma ya zama technical ne ko vocational abin hannu she will learn komi ba shi dai ta zo ta tashi ta zama doctor ba
jiri na yau da gobe muliya america kenan mai gidan mai daba gurmi da biya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu kwarkwata ta shiga tsumma sai wuta za ta raba su shiri na yau da gobe Ilallahu duniya doran zabo duniya ta zama damu lahira dai ni ga tsoro
to shi mu na gaba gwamnati mai mulki karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmudu Bawumia su bayyana cewa asusun cigaban zango wato Zango Development Fund ya yi tasirin kaddamar da ayyuka sama da 200 da fannonin kiwon lafiya ilimi tsafta muhalli da wasanni sannan waɗanda suka fi cin amfanin wannan su ne mata da matasa kamar yadda Alhaji Ban Abdullah Badda shugaban hukumar aikin haji kuma shugaban yakin neman zaɓe ta ƙasa ɓangaren zango ya bayyana
shi ne na biyu kuma mataimakin shugaban ƙasa zai kirkiro ayyuka aiki for matasa digitalization related jobs for matasan Ghana don matasan Ghana su ne tushen Ghana matasan Ghana da na zango su ne tushen Ghana domin an mutumin zango matasa ko kuma matashi yana da aikin yi sugar the rice the milk wannan ba wani abu bane ya sai ma baban shi koko umman shi sugar and rice so ba wannan muke bukata ba abinda muke bukata a zango a yau shine matasan su samu aiki yi abinda muke bukata a zango shine samu development a zango anan Ghana abinda muke bukata shine deliberate specific development policy intervention kamar kan da muka kawo Zango Development Fund muka kawo Ministry for Zango muduba NDC MPP for the first time in the history of this country mun samu minister for finance wanda shi zama musulmi Dr. Alhaji Muhammad Amin Anta for the first time in the history of this country muka samu musulma as minister for information ba da samu ba wanga dukkan nan yana taimaka ma matasan zango da yan zango don in kana cikin wani gari, wani unguwa, wani gida, wani yanki, in baka da role model da zaka yi ta bin shi goku zaka yi ta koyon sa, wannan yana lose ma kana lose ko kuma.
Muna tare da Hajiya Rabi wadda ita kuma zamu ji
wani irin gudun mata bayarwa.
Dan kika gani MPP party yana da tausayi da mata sosai. Ni mai magana gani yar zango ne, ni yariyan zango ne. Ba ni kade ba, akwai ire-ire na dewa da ake mentorship programs, aka support mu scholarships, muke kara ci gaba da sukurayen mu. Da bai a ce na high school har na yi masters har ina tunanin PhD ko na ma fara PhD. Da wannan ba zai yi ba in ba da amfani ko albarkacin NPP government ba. Akwai Ajiya Honorable Fatimatu Abubakar ta fara kaman mu dukan ga. Yau ita kwararren lawyer ce kuma ta zama a whole cabinet minister of the state. Shi zai gwada maka a cewa kaman ko zai gwada miki cewa kaman ire-ire mu dubayya mu na cikin system nan. Wasu ma ba ta bangaren school ba ma ka dai. Wadansu ma akan hanya skill training da ake projection. An gwada ma wasu batun sabuli, an gwada ma wasu batun pastries, an gwada ma wasu baking, wasu ma yau hard driving an gwada musu, wasu kuma journalism kaman ke. Akwai an ka baye kuma akwai yaran matan da suke yan zango kaman ni da ke da sauransu suna amfanin wannan. In ka duba tudunmu mata suna da wannan damuwa. Alhaji Dr. Mahmud Baume ce a'a, ita Diana mace nan in ka kama mata wata rana za ta samu masayi cikin community nan. Ya kawo ultra modern training center daga Madina. Yau kika je Madina kin ga wannan
ake wurin wato wuri na wanda
kawo muke ana koyar da yaran matan da suke kasuwa suke hajin kayan mutane, da suke kasuwa suke ganin walakanci, da suke kasuwa ake musu shade. Yau wadannan yaran mata duka an ba su wurin kwana mai kyau, an ba su wurin koyon ilimi. Har fourth cohort an pass, first group, second group, third group, har fourth group last week an pass sunsu. Sun fito an kara musu kudi, kudin da yake shi za su doki su kama ma kansu su iya su kai ci gaba. An fara da 5,000 pilot base ne kenan. Dubu biyar. Cikin dubu biyar nan ana diban su kadan kadan ne ake training su suke zuwa.
Ina tare da ɗaya daga cikin masu sadarwa na jam'iyyar MPP. Wani hanya wannan taron zai taimaka wa rayuwar matasa?
To, na gode.
Ba san min da kanka da Allah.
Na gode sosai. Sunana Muhammad Awal ne, ina cikin National Zango Campaign Team na MPP, sannan na cikin National Communications Team. Abinda muka zo muka yi nan ga shine muna so mu nuna da mutanen Zango da Musulmi abinda muka yi from 1992 har yau. Sa'annan shemu 08 on abinda muka yi shekara 7 da Dr. Baumia ya zama Vice President Ghana da ababan da muka yi muka taimaka da mutanen Zango. Sa'annan in aka jefa mai kuri'a zai ya zama President Ghana, abinda zai taimaka da mutanen Ghana duka musamman mutanen Zango da Musulmi. Shi sa abinda ya sa muka zo kenan mu outline ababan da aka yi mutanen Zango, baka da mutanen Zango muka yi projects da muka yi da sauransu. Mun yi projects over 200. Mun kira manema labarai ne saboda in muka ce mun gina makaranta kaza, kuna da correspondent, kuna iya zuwa ku gani lalle maganan gaskiya ne an gina wannan makaranta. So shi sa abin da ya kawo mu nan ga kenan
cikin program da kai ko kuma cikin abin da kuka bayyana zan samu guda biyu wanda ya taimaka wa rayuwar matasa da mata.
Abin da ke ciki shine mun gina makarantu tunda aka yi gana tun 1992. Ba wani gwamnatin da ya zo ya gina makarantu kamar makarantar da muka gina. Mun gina makaranta daidai 47 wanda muka gina kenan kawai
daga wani shekara zuwa wani shekara
tun 2018, saboda aka fara Zango Development Fund 2018 aka fara shi. Aka ba su 50 million Ghana cedi a seed capital, abinda aka ba su kenan. Shi sa wa'annan abin ga projects nan mun yi ne saboda in ka duba tushen musulunci shine ga sunan shi karatu, shine ga sunan shi hanyar da za a bi yara su samu karatu da sauransu. To abinda ya bar muka fara da education kenan. Shi sa wannan education mun yi na biyu shine wanda ke so ya zana arabiya, yau an fara shi ana zana arabiya examinable kamar yadda ake zana ingliziya da ake zana French. To shi sa haka abin yake.
Mata fa sun samu wani gudunmuwa yau, mata su ma za ku yi wuce ga abin da kuka yi wa mata, saboda mata
yawanci iyayenmu mata su nake duban kaman yaran ga suna zuwa school. Muna da free secondary school. Free secondary school na yara 5.7 million suka shiga. Yau duk wanda ya waiwaya zango ya san kaman zangonnan mu yau in yaro ya kare ko yariya ta kare JHS za ta secondary school. Yawanci in mutane 10 suka kare, uku ko hudu kawai ke iya zuwa. Yau 10 nan dubaki da suna iya zuwa. Shi sa mata sun samu amfani. Na biyu shine cikin Zango Development Fund na akwai wani aikin da muka yi wanda muka kiran shi abin gaga sunan shi women empowerment da sauransu da muka zo aka koya musu yanda ake package so bolo da sauran ababa. Shi sa yana cikin ababan da muka yi muka
ce gara musu aikin hannu,
aikin hannu da kuma yanda ake package ma shi koko da sauransu da suke yi. Shi sa yana cikin abin da aka yi.
Nagode. Ina tare da wasu mata nan ga zamu ji ra'ayin su kuma akan kowane irin gudunmuwa wannan gwamnati ta taimaka.
Sana Aishatu Idris da Ayowa Sunof.
Ayowa Sunof.
Eh.
Wato gwamnatin da ke zaune kan mulkin nan me ta miki a matsayin ki nan mace?
An bayi muna babe da yawa. Sai kanya ma aiki na ezo independence nan. Mun je mu yi wani mun koyo mun kudin nan kuma
aikin hannu.
Okay. Mun kudin nan.
Kuwa ya ci amfanin aikin hannu da aka koyar.
Oh, mu duka.
Ke makinci? Ke ya sunan ki?
Ni sunana Sauda.
Saude. Okay. To ke kuma fa?
Ni sunana Rashida Runa. Kokari independence ngan da kira aikin ga. Mu duka mun je over kama 3000 people. Duka waya sa samu aikin fire service
mi. Ni a da zama da mu lahira dai ni ga tsoro. Ajiri na yau da gobe. Ajiri na yau da gobe. Muriya America dan azan ban raina ba La ilaha illallah bu duniya doron zabo duniya ta zama da mu lahira dai ni ga tsoro ana zon zage ummar gurmi aka tsoro ummar bai bar gida ba bai bar daji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani je gedo muryan America kenan
to yanzu kuma mu shiga madafa
Muna tare da Aje Azumi.
Yau kuma shi mu na kwalama me za a dafa muna?
Shinkafa da fulon contumbre.
To ganyen contumbre.
Contumbre ba ka shiga kasuwa ki kai sisi. Za ki sai manja, ki sai tumati, ki sai albasa. Ki sai momoni.
Kifi me wari.
Eh momoni. Ki sai momo kifi me wari ko? Ki sai she ki sai kifin ki oda ne ukuku, she ki sau.
Simon ne
komi ne kifi da kika san kaman kina so sheki so in kina so a gushi ciki sheki sai a gushin ki ga contumbrin ki yi sai sai fiki na kin sai magi garin tankon ki papish toshi kin sai duka in kin zo wan in blend da ki ba sheki blend ki juye gashi na aji wan gashi momoni na gashi kananan kifi na gashi in ki wasu na sa kananan kifi ni aka da ina so ina so kananan kifi go wasa da yake bayyana su use sis ba shi saka da kifi ban wasa da shi sheki da kin zo kin zauna in kina so nama ciki a gare ki sheki girka silban ki wanke silban ki ki girka aikin yanke yanke ki komi sheki jika gushin ki ki aje na sheki sa ki zuba albasa ki kawo tumati ki zuba ki kawo na konko ki zuba ki fulon ki fine da kin kare ki sa komin ki kin sa kifin ki komin ki zuwa cikin aje a gushi inda fulon ki taso sheki kawo a gushin ruwa ki bar bada ciki izai na tashi kaman kwai shiki na juyawa tashi bai yayi wannan yayi set lokacin kin dafa contumbrin ki kin yanyanka kin dafa shiki kawo shiki zuba ciki da kin zuba ciki shiki na baki da masala ki juya ki juya ya kare ba da wani jimawa ba kin kare contumbrin from shi bai da wuya
ana cin shi da
ki yake ci shi da apim body yake
plantain wato zakai ka ci shi da plantain
kokon ma kai ka ci da shi doya kai ka ci da doya kai ka ci da shinkafa abin da kike so eba maki yake da eba kici
fa shi contumbrin na idan baka son contumbrin zakai kai amfani da wani ganye daban
ko wani ganye alle fori ko wani ciki kai ka zuba ciki abin da kai kake so
amma yanda ake
ya kai shi no haka no zakai ka zuba ko wani ganye kace
to masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Yankwaniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarsham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Faye daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Maryar Amurka yau ta tantance Daya bai
malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari